Speaker, the 2024 budget is even more significant because we crossed the 1 trillion gross domestic product mark for the first time in our economic history.
Minister harkokin kuɗi na Ghana Ken Oforata kenan a lokacin da yake bayanin kasafin kuɗin 2024. Ya ne girma kakakin majalisa kasafin kuɗin 2024 yana da muhimmanci kwarai saboda zamu haye Ghana cedi trillion ɗaya na GDP a karon farko a tarihin tattalin arzikin mu. Minister ya kara da cewa hauhawar farashin kaya ya fara raguwa daga kashi 54.1 a watan Disamba na 2022 zuwa kashi 32.2 a watan Oktoba 2023. Tattalin arzikin ya dago da kashi 3.2 cikin 100 a farkon kwata biyu na wannan shekarar. Haka kuma minista ya zayyana yunkurin gwamnati ta rage wa 'yan ƙasa da kamfanoni raɗaɗin matsalar tattalin arziki ta hanyar janye wasu haraji da suka hada da harajin VAT akan atamfofi na cikin gida na tsawon shekaru biyu da harajin motocin lantarki don jigilar jama'a na tsawon shekaru 8, harajin kayayyaki da ake amfani da su a asibitoci, harajin audugan mata da ake yi a nan cikin gida, an janye harajin shigowa da injina da motocin noma da harajin magunguna da ake shigowa da su daga waje. Wasu al'ummar Ghana sun bayyana wa muryar Amurka ra'ayinsu game da kasafin kuɗin.
Sunana Malam Isa daga Accra, Ghana. Gaskiya wannan kasafin kuɗi da finance minister ya gabatar da shi gaskiya ba zai taimaka mana ba. Kuka duba wurin motan mu zo aiki mu koma ba abin da ya rage wurin don petrol shike kawo kayan a kauyuka a shigo da shi.
Nene naku Alhaji Gadon Fusga na Fadama. Finance minister ya yi maganganu da dama game da batun legewan haraji da dama. To lalle kam mun ji dadi kwarai da gaske.
Sunana Rahifa Mukra, Ghana. An karanta muna budget kuma bai mamu talakawa wani tasiri ba domin muna taman da aka zo harajin da aka dibiya da kai bari talakawa wana shin wuya muna taman da aka zo da fi da wadannan haraji ne amma ba mu ganshi haka ba tun shanin wuta tun shanin petrol don lori shiga lori fita ba wasa bane komai yayi tsada kuma gwamnatin nan da ka zo ba haka ka gaya ba yau gashi an zo an fadi kullun kowace shekara an zo a gaya mana kuma musuwar karuwa yake.
Malam Nuhu Iliyasu wani malamin tattalin arziki da harkokin kuɗi a Jami'ar Islamiyya ta Ghana kuma babban daraktan dandalin bada shawarwari wato advocacy and policy alternative forum yayi tsokaci
2024 budget na akwai measures da ya announce si a ra'ayina na implemented da cewa ya kawo big relief to the ordinary Ghanaian. The first measure is that manomi kayan da suke use kai noma da shi in aka kawo from abroad ba da biya taxes on them but cost of production na ya zama low means that food inflation kuma ya zo kasa. So if food inflation ya zo kasa ordinary Ghanaian da da ke spend kudi da yawa ya sai abinci yanzu kudin abinci zai zo kasa ne. Number two, waransu aikin da hospital ake use ake treat mutane da hospital and so in aka ci the taxes currency what it means is that don wanda yake hospital zai biya lesser compared to kanda da yake biya and the third one to waranda ke produce kaman magunguna a kanga in zai kawo raw materials da zai taimake su su produce magungunan nan wannan kuma an doshi taxes nan kai kudin magani ya zo kasa. When implement waranda three measures in my view ya kawo big relief to the ordinary Ghanaian.
Yanzu majalisar dokoki na kasa za ta ci gaba da muhawara kan kasafin kuɗin. Idris Abdullahi Babu, Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Accra, Ghana.